your praise as long as I live. My heart, my voice, I give to glorify your name for the rest of my life. Yeah, I'm gonna dance to the beat, shake to the rhythm. Everybody come and join me, praise the Lord. Dance to the beat, shake to the rhythm. Everybody come and join me, sing. Samai Allah babu mai kamaka na saka na da iko kai ne ka halicci ruwaye kai ne ka halicci kifaye da bobi na ruwa da kan today Allah kana da iko Allah babu mai kamaka sarki sarako na na sani fa babu mai kamaka yeah yeah wanna ne kamaka.